zamu tsaya daga inda dazu muka tsaya shine bihi na hajallahu sabila wa autaha wa zahzaha bil haqqil hawa fatazahzaha falillahi ma ajla wa azka wa afwaha jabilun kanuri shamsi fi sahawi fi duha wa arfun kama laqan nasiman banafsat. وعرف كما لاقى النسيم البنفسج به نهج الله السبيل يجي ده منزا الله صلى الله عليه وسلم ني نهج الله السبيل الله سبحانه وتعالى يبين هنيا تغسكيا هنيا تاكي بي واوضها يفتو ده هنيا فيلي يزمنتو كوا يا غانو هنيا تغسكيا wa'auda hadin atafi ne na tafsiri yana fassara ma'anar na haja din yana fassara ma'ana na haja wa zahzaha bil haqqil hawa da shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da sarrai bil haqqi da gaskiya ya dauke halitu gaba ɗaya akan yin san ransu abinda suka ga dama ta hanyar tabbatar da su akan gaskiya ma'ana gabanin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama kowa yana yin abin da yake da masar ransa ba haramun ba halal ba yana da kyau ba bahi da kyau kowa abin da yake da ma yake da manzo sallallahu alaihi wasallama ne Allah subhanahu ta'ala ya nisantar da san rai a zukatan halitu gaba daya bil haqqi da tabbatar da din gaskiya fa tazahzaha sannan kuma san rai din kuma dolanta sai ta nisanta ana cewa mutawa'a kamar misali zaka ce jama'atun abinnan jama'atun nasa fatajammu kamar wannan ne akwai af'al wadanda suke zuwa mutawa'a mutawa'a ne kai abu abin yayyu shine walillahi ma ajla wa azka wa afwaha Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin nan da falillahi ma ajla falillahi jabinun wanda lillahi din khabar ne muqaddam jabinun wanda zai zo shine mubtada mu'akhkhar ma ajla din siga ce ta ta'ajjubi ma ajla hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama lalle a bayyane yake ko kuma kai mamakin yadda hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama tofili shine ma ajla wa azka kai mamakin tsarkin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa afwaha kai mamakin kamshin hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama wadannan jumlolin gaba ɗaya jumal ne mutarida tsakanin mubtada da khabar din sa asalin sa fajabinu lillahi jabinun lillahi ma'ana fuska na manzo sallallahu alaihi wasallama mai haske to Allah kadai za a barwa wannan fuska shi ma mubtada da khabar din akwai ma'anan ta'ajjubi a ciki saboda ana cewa lillahi darruhu ana amfani da kaddamar da khabar da akhara mubtada wajen bada siga da ma'ana na ta'ajjubi kaman wannan ne ma'ana Allah ne kadai zai iya bayani hasken fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam da shi ne a wannan tsakanin kuma mubtada da khabar din sai aka zo aka sa wasu jumloli guda uku na ta'ajjubi siga ce ma ajila ma ma aska ma afha ma afwaha sigogi ne gaba ɗayan su na ta'ajjubi kanuri shamsi shine bayanin da safe muka yi fuska mai haske na manzon Allah kamar hasken rana mana ya shabbaha hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hasken rana alhali hasken fuskar manzon Allah yafi hasken rana kamar yadda muka bayyana da zabi cewa manzo sallama bashi da mushabbahi bashi da mushabbahu bihi shine mushabba shine mushabbahu bihi din ta yadda zaka gane wannan filin sa ba tare da ka ja ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa karja'akum minallahi nurun garja'akum minallahi nurun haske ya zo muku daga gun Allah wannan hasken shine manzon Allah kaga hasken da kai tsaye da red ya zo a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ka kwatanta shi ko ka shabbaha shi da hasken da Allah ya halitta na rana ba kaga wannan halittan sa ne wannan kuma kai tsaye ne hasken ya zo daga gun manzon sallallahu alaihi wasallam ta wannan hanya ne aka ware tsakanin ruhin annabi Isa da kuma ruhin annabi Adam ruhin annabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nafaqtu fihi min ruhi yace wa nafaqtu fihi min ruhi shi annabi Adama na busa masa min ruhi yace ya kawo maganan busawa a ciki amma shi annabi Isa alayhi salatu wassalam wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu yace kamar yanda anan akan manzo yace minad dahi nurun to saboda haka hasken da yazo kai tsaye daga gun Allah subhanahu wataala to ta yaya zaka kamanta shi da hasken rana ba hasken ranan ba ma ta yaya zaka kamanta shi da ranan kansa to amma shi uzurin sa shine kasancewa usulubi ne na larabawa usulubi ne na larabawa kasida an yi ta da larabci dole a bi usulubin larabawa domin abin ya tafi a layin yaran su da usulubin su ya to wannan uzurin mawaka wajen shabbaha manzo da wasu ababe daban-daban shine fisahawi wannan shine wajhu shabahi din ma'ana kamar hasken rana yake a lokacin da hasken ranan yake sahawi babu gajimare da ya kare shi aka ce saha yasuhu ana cewa sahati sama'u tasuhu sama idan sama ya zamanto tasu kaman yanzu ba gajimare ko daya to saboda haka hasken rana ta fi fitowa a lokacin da saman ta kasance tasu ba gajimare to shi hasken fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din kamar hasken rana ne ba a lokacin da ake da gajimare ba a lokacin da ba gajimare tas a sama kaga hasken yana fitowa kal kenan fituha sannan a lokacin duha anan fituha din zaka iya daukan shi wajhu shabahi ne na biyu kaman ka ce ka nuri shamsi fituha ko ka nuri shamsi fi sahawi kaman wannan ne ko kamar yadda fituha din shine wajhu shabahi fi sahawi din ya zamanto bayanin sa ala kulli hal shine ya shabbaha manzo sallallahu alaihi wasallama da hasken rana a lokacin da ba abinda ya kare wannan hasken rana din wa arfun kama laqan nasimal banafsahu sannan manzo sallallahu alaihi wasallama yana da kamshi shine arfu kenan arfu yana da kamshi kama laqan nasimal banafsahu kaman itacin albanafsahu ne wani itace ne wanda ake turaren wuta da shi mai kamshi to a ce ya hadu da iska na lokacin safiya saboda kamshi din iska ne yake tafiyar da kamshi yanzu misali idan mutum daya daga cikin mu ya sa turare a rigarsa iska zai tarwasa wannan kamshin dukkan mu gaba daya mu ci to iskan da yafi tarwasa kamshi shine iskan sassafe saboda karancin abubuwan da suke gurbata iskan a wannan lokaci hura wutala irin su masu sana'a la dubba su fito ba suna gidajensu iskan clean yake normal yake to iskan wannan lokacin malikitoci suna magana cewa da sassafe ka fito waje ka zauna da kujeranka ka dinga shakan wannan iskan saboda ba gurbatacce bane kafin masu dan wake su fura wuta su fara dafa dan wake kafin masu tuyan kusa to lokacin zai kara maka lafiya to kamar wannan ne to saboda haka ya gyara maka isti'arar ne ta hanyar ambaton lafazin annasibu din cewa kamshin wannan banafsaju din itacen nan na turaren wuta mai kamshin ya hadu da iska na safe wanda bai gurbata ba to kamshin manzo sallallahu alaihi wasallama kamar wannan kamshin yake shi ma a bisa duk bayanin da muka yi na baya to kamshin manzon Allah ya wuce wannan kamshin amma an yi amfani da usulubi ne irin na larabci له الهدي والصمت الذي دل فضله على أنه حب الإله وخله عظيم النهى خير لذي الخير كله جزيل النهى يخشى البرية ذله فلا البسط مقبوض ولا الباب مرتج يجي له الهدي منزو صلى الله عليه وسلم شيني كده يكي ده حنيا حنيا نشريا والصمت sannan yake da hali mai kyau as-samtu nasin shine hali mai kyau eh nasat kuma yin shiru ka mai baki was-samtu alladhi dalla fadluhu da hali mai kyau wanda wannan hali mai kyan nasa ya nuna fifikon sa akan kowa ko ya nuna ala annahu hibbul ilahi wannan halin sa mai kyan ya nuna cewa shi masoyin Allah ne abin bauta masoyin Allah ne abin bauta shi yasa Allah ya gyara halayensa suka zama to kyawawa wanda kowanne mutum yana so yayi mu'amala da shi wa khilluhu wanda wannan hali mai kyan kuma ya nuna cewa shi din lalle makaunacin Allah subhanahu wataala ne ma'ana aka hada mishi makamai da manzilai guda biyu makama na hubbu da kuma na khullu gaba da ya zama shi habibullahi ne shi kuma khalilullahi ne azimun nuha shi manzo sallallahu alaihi wasallama mai girman kaifin hankali ne aka ci annuha jami'i ne na nuhiya shine kaifin hankali da farade lokaci guda zaka tuno abu zaka gano abu ko in aka tambaye ka ba tare da tunani ba zaka bada ansa to jami'in sa ne shine yazo innabi zalika alayatin liulin nuha da khairun lizil khairi kulluhu sannan kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan sa din alkhairi ne ga mai aikata alkhairi ai khairun kulluhu shi gaba ɗayan sa ma'aiki alaihi salatu wassalam alkhairi ne lizil khairi ga mai son ya aikata alkhairi indai kana so ka zama mutumin kirki ka zama mutumin alkhairi to kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah su kutum din sa gaba ɗayan sa din alkhairi ne saboda haka in kai masoyin alkhairi ne to kai koyi da shi ka zama alkhairi kai din ma jazilul nuha sannan shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da yawan kyauta shi kuma wannan mai lamdin jam'i ne na duhiya shine kyauta baba da kyauta shi manzo sallama mai yawan kyauta ai kasirul afai saboda yawan kyautan sa ne shi baya kirga abin da yake bayarwa kamar da kowa ya riga san kissa ta wato hunain aka samu raƙuma dubunai na ganiba manzo sallama zai ce ina wani in yace gani sai ya ce a wale raƙuma 100 a bashi yana tattarewa ɗarin da aka bashi yana tattarewa gefe guda domin ya kora ya tafi sai ya ce wanin da muka bashi raƙuma ɗarin nan yana nan ne ko ya kora ya tafi sai aka ce a yana nan yana tattara wanda aka bashi sai ya ce to a ƙara masa 100 mana yana nan yana bai gama tattare ɗarin ba an ƙara wani ɗarin ya rasa yadda zai da shi can kuma ya ce ya tafi ko bai tafi ko bai tafi ba sai ya ce a ƙara masa wani ɗarin mana har ma shi so yake ya gudu ya bar wajen saboda kada kaya ya masa yawa to wannan shine kyautar manzar sassa baya tuna cewa me ya rage me zai biyo baya ba ruwansa da wannan shi yasa wani yazo ya kawo mishi kuka ga tumaki garke guda a tare kamar yadda riwaya yazo baina jabalaini sai ya ce to kaga wannan garken guda tsakanin duwatsun nan tumakin nan a tare to na baka suka kora suka tafi kuma ba musulmi bane shine yaje yana cewa ya qaumu a aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakshal faqr yace mutane me kuke jira in kudi kuke so ma ku shigo musulunci za ku samu gashi nan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bada kyautan alamun baya tsoron talauci to saboda haka shi jazilun nuhani mai yawan kyauta ne yakshal bariyata zilluhu inuwansa kuma yana rufe halittu gaba daya ma'anar wannan kuwa shine halittu gaba daya suna karkashin kariyarsa ne suna karkashin inuwansa zaman su lafiya shine kawai da shine suka zauna lafiya. Domin haka ne idan babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ba za ta zauna lafiya ba kwata kwata. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa'lamu anna fiikum rasulullahi. Wannan fiikum din nan ba yana aiki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Har yanzu wannan fiikum wannan da min mukhatab yana nan yana aiki. To da shine kasancewar hadithu gaba ɗaya karkashin inuwarsa karkashin kariyarsa. Falal bastu maqbudun, saboda haka kyautan manzo sallallahu alaihi wasallam ba kyauta ne wanda za a janye shi a karbe ba. Walal babu murtajun, sannan kuma kofar manzon Allah ba kofa ne yake a rufe ba. Kofar sa ko yaushe a bude ne kawai, kowa ya shigo. Maganar rowa babu. Sabanin irin rayuwar da yanzu ake yi, sai ka kulle gate inda almajiri ma idan yayi bara ba za ka ji ba. Wataƙila ma a kofar gate din akwai kare, almajiri zai ji tsoron karen ma yake zuwa. Cikin gidanka kuma kai da iyalanka abincin ma da fular kuke ci. Kaga abinci da fular kai ma ba koshi kake yi ba, lallabawa kake yi. To shi manzo Allah ba haka bane, kofar sa abu da yake kawai. Kamar yadda kun sani riwayoyi da yawa, wasu a Riyadu Salihin mun karanta, zai ɗebo daga zaran an samu wani abu kaɗan, sai ya ɗebo sahabbai da yawa ya ce ku zo akwai wani abu a gida na? Akwai abin da ya samu a gida, a so jama'a a so, ba za a ɓoye ba. In kai ne cewa za ka yi wannan abun, kai ma ba zai ishe ka da yaranka ba. To shi ne ce walal babu murtaju. Idza ma jafaka ad-dahru fasta'di adlahu wa in akhlafatka subu fastasqi bazlahu nurafika minhu in taharrayta fadlahu jazilul luha taksha al-bariyata zillahu falal bastu maqbudun walal babu murtajun. Wannan baitin a babu shi a asalin ya ashiriniya, ma'ana asalin ashiriniya din shine kun san wannan takhmisin ashiriniya ne muke karantawa. Kamar yadda muka yi bayani a farkon karatun mu na ashiriniya, asalin ashiriniya din kowanne babi yana farawa da harafi yana karewa da harafi. Misali ku lura da baitin da muka karanta, jazilun nuha ya fara da jim ne sai ya kare walal babu murtaju. Haka kowanne babi, in babin ha'un ne baitin ya fara da ha'un ya kare da ha'un. Haka al-Imam Al-Fazazi yayi. To a asalin ashiriniya din wannan baitin babu shi. To saboda haka in ma shi muhammisin shine ya kara baitin kuma ya khammasa. Domin haka ne idan ka duba an-nawafil itriya na Maulana Sheikh Muhammad Jibril ma shi ma ba wannan baitin a ciki. Bai sharhin wannan baitin ba. Saboda haka mazida ce. Shi yasa ake so a karatu irin wannan a nemo nuska ta asali. Yanzu ina da nuska ta asali ta ashiriniya din wanda babu takhmisin a ciki, wanda kuma mutanen Maghrib su suka buga wannan nuska ta. To saboda haka za ka yi muqabalan nuskar ka da wannan domin ka gyare baitukan al-ashiriniya. To saboda haka wannan baitin mazida ce a asalin al-ashiriniya ko al-wasa'il mutaqabbara. To shine shi imma shi Ibn Mahib ne shine ya kara baitin kuma ya khammasa shi. Yace idza ma jafaka ad-dahru, idan zamani ya tsananta maka kaga baka jin dadi, ba kudi a aljihu, babu a account, babu itace, babu kayan miya, abubuwa da suka dagule, to fasta'di adlahu, ka nemi agajin adalcinsa. Shine adlahu, shine isti'da'i, shine asalinsa. Shine idan wani mutum fitinanne ne a gari a kai karansa gun sarki, shine Laraba suke sa ista'ada fulan, ista'ada shine isti'da'i kenan, wanda jaizi ne. Ko ga fitinannen mutum ku kama shi ku kai shi police station ko ku kai shi gun sarki, shine asalin isti'da'i. Domin me ayi muku maganinsa. To haka ne idan zamani ya kuntata maka, ka kama hannun zamani ka kai shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai ma maganin zamanin. Shine fasta'di adlahu. Wa in akhlafatka suhubu, in kuma gajimare ne suka ki baka ruwan sama, akai fari ga gajimare amma ba ruwa, to fastas ki bazlahu ka nemi shayar wanke wutan manzon Allah ka kyale gajimare ka kyare gajimare kawai kai tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallama kace ba ruwan mu da gajimare mu ruwa muke bukata kawai kaga abin da zai faru wannan duk ibarori ne yana nuna cewa komai ka koma ga manzo sallallahu alaihi wasallam komai ka koma kamar zuwa gare shi wannan abu ne wanda yake tabbatacce sananne shahararre a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har a gun yaki ne idan yaki ya dakule gaba ɗaya waɗanda suke ji da jarumtaka irin su Abu Dujana irin su Musa bin Umair irin su Hamza bin Abdul Muttalib su sai na Ali kansu sai su dawo su fake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san inda yake ba abin da zai samu wannan mutum ba abin da zai same ka kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan yayin su misalai ne yake kawo maka su yurafika minhu yace zai mayar da kai dan gata zamani ya kuntata an rasa ruwan sama to idan ka dawo gindin sa ka zo gunsa zai mayar da kai min ahlir rafahiya yan gata masu barnan dukiya mana dukiyar majin dadin ma zai ma yawa har ka fara bata shi to shine rafahiya kenan zai baka wadatattun abubuwa wanda zaka fita cikin wannan matsala din minhu daga gare shi shi manzo sallallahu alaihi wasallama in taharraita fadlahu idan kanifi fadalarsa in ka nemi fadala daga wajensa a wannan lokaci zai baka rafahiya jazilun nuha shi mai yawan kyauta ne kamar da ya gabata takshal bariyatu zillahu a can dake kafiya din abu suna cewa iltizam ko ilzamu ma la yalzamu din marfu'i ne to shi ne sai yazo jazilul duha yakshal bariyata dilluhu sai ya gabatar da maf'ulun bihi ya akhara fa'ili anan kuma dake ilzamu ma la yalzamu din yana da fataha ne to shi ne sai yace jazilul duha takshal bariyatu zillahu ma'ana halitun su ne za su rufe inuwarsa su zo su cika inuwarsa a can kuma yakshal bariyata zilluhu inuwan nasa shi ne zai rufe halitun wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da zai nuna cewa baiti ɗayan ne daga cikinsu shi ne wanda al-imam al-fazazi yayi wanda yake cikin wancan nuskan da nake gaya muku baiti na farkon ne mai rufu'a din jazilul luha yakshal bariyata zilluhu falal bastu maqbudun walal babu murtaju wannan ne wannan din babu shi a wancan nuska din wannan wani abu ne wanda yake shahararre sananne amma da yawa mutane na kulle musu kai idan aka ce a fake a gun manzon Allah ko a koma ga manzan Allah ayi tawassuli da manzan Allah wasu suke fahimta da wannan kamar an mayar da manzan Allah din abin bauta ne wasu suke fahimtar haka anan kuma wannan ba layin sa daban ne aka ce layin tawassuli neman agaji in ka je manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali idan kai mai karamin karfi ne kana da dan uwawa ka shiga matsala baka zuwa gunsa ka nemi agaji ba ne fa ga irin halin da nake ciki 5,000 nake su 10,000 nake su shinkafa 4,000 nake su baka fada to in har abokinka ko dan uwanka ka shiga matsala zaka kai kuka gunsa yaya manzo Allah abubuwa ne wazi hai a fili amma ba a gane su sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan Allah subhanahu wataala ya sallamar mishi da komai har shi da kanshi yake cewa innamallahul mu'ti wa ana al-qasi ya kawo sirri cewa Allah din fa shi mai bayarwa ne ni ne mai kason abin da Allah yake bayarwa duk wani abin da Allah ne zai bada shi ta hannuna ne ni zan karba in raba to wanda ya faɗi wannan baka je matsala ya sami sai na baka hadisi ne sahihi yana cikin sahih al-bukhari na zaka sa wannan hadisi har da kawo innama da cewa Allah mu'ti annal qasim ba'in namama zaka din garfi innamallahu almu'ti Allah din kawai shi mai bayarwa ne wa annal qasim abin da shi yake bayarwa din nini nake rabawa kowa ta hannuna ake samu. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu. Yace abinda munafikai ba sa so shine Allah ya wadata sahabban manzon Allah ya wadata sahabban manzon Allah. Illa an aghnahumullahu wa rasuluhu din ma'atufun ne ala Allah. Kamar ya ce aghnahumullahu wa aghnakum rasuluhu ne. Shi kuma aghna din nan fa wannan fi'ili aghna din daga shi ne aka samo sunan Allah al-mughni din. Zaka ce aghna a madi, zaka ce yughni a mudari, a ismul fa'il zaka ce al-mughni mai wadatarwa. In har an danganta wa manzan Allah fi'ili aghna, kenan yadda zaka ce wa Allah al-mughni, zaka ce wa manzan Allah ma al-mughni ne shi ma. Ina batun sabo yake anan? Ka taba gani sabo ya fito a cikin Qur'ani? Yayin da zalun mutane sun fada kace guluwi ne sabo ne, ai ba sabo a cikin Qur'ani. Haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa a wannan aya, wa iz taqulu lil ladhi an amallahu alaihi wa an amta alaihi. Kaga aka ce an amallahu alaihi, Allah ya mishi ni'ima, ba magana ya kare ba. In babu wani kaso na manzo sallam a harkan ni'imantarwa, menene fa'idar a ce wa an amta alaihi? A cikin Qur'ani babu hashu wai. Malaman ilmul ma'ani akwai abin da suke ce mishi hashu, ka kawo jumla ko kalima a cikin jumla, wannan kalima ba ta da gurbin fasaha, babu fa'idan a kawo ta. Irin wannan babu a cikin Qur'ani ai. To saboda haka me ya kawo batun wa an amta alaihi? Inda an ce an amallahu alaihi, in Allah ya ce an amallahu alaihi, shi al-mun'imu ne mai ni'imantarwa ne. Tunda ya ce wa manzo wa an amta alaihi, kenan manzan Allah ma al-mun'imu ne mai ni'imantarwa ne. Ga sunan barjiga a cikin Qur'ani. To saboda haka ne ba iskali a cikin irin waɗannan ma'anoni, ga su a hadisai, ga ayoyi, billah. Amma saboda rashin sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake shan wahala. To shi ne yace bisharatuhu mawjudatun qabla khalqihi wa la khulqa yurda kunhu ba'da khulqihi ufun iza alwazamatihi jawabun iza danna alghamamu biwadqihi fa fi kaffihi baharun nadaya tamawwaju. Yace bisharatuhu mawjudatun qabla khalqihi, yace bisharasa cewa za a aiko shi zai zo ya bayyana. Yace samammi ya ce tun gabanin a halice shi, ma'ana a halici surar gangan jikinsa wanda da ita ne ya isar da sako tun kafin wannan. Duk annabawa da za su zo suna bishara zai zo har annabi na ƙarshe, annabi Isa alayhi salatu wassalam. Wa abin da yake cewa wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti. Yace haka, ina ne bada bisharan wani manzo ya'ti zai zo. Kaga duk mutumin da aka ce maka ya'ti yana nan ne ai, kamar mutum ne a kasuwa an ce yana zuwa ne. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilai wadihai da suke tabbatar da haƙiƙa al-Muhammadiyya. Dan ba a cewa abinda babu shi zai zo, har da ma cewa ismuhu Ahmad, ka taba gani dan da baya na an sa mishi suna? Kai baka taba yin aure ba ma, amma ka radawa danka suna? Menene batun cewa sunansa Ahmadu ne in baya na? Wannan duk yana daga cikin dalilai da suke tabbatar da al-haqiqatul muhammadiyya, ma'ana cewa manzo Allah yana nan gabanin Amina ta haife shi. Amma kasancewar nasa ba a sura ta bashariyya bace. To shi yasa anan yace bisharatuhu mawjudatun qabla khalqihi wa la khulqa yurda kunhu. Yace kwata-kwata, yace ba a yarda da wani hali, ba a yarda da haƙiƙansa, a yarda wannan abin hali ne. Yace ba da hulƙihi bayan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da yake nufi da wannan halaye kyawawa din, akhlaq din kayan manzon Allah ne kawai. duk wanda kaga mai gaskiya ne a raye a gun manzo Allah in kaga mai amana aramish akai manzo Allah ne ya aramish al akhlaqu bil asala li rasulillahi sallallahu asali kayan sari to saboda haka babu wani tabi'a wani hali mai kyau wanda za a yadda da hakikar sa a ce akwai shi ba da hulki bayan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ufun idza alwa zamanu birfihi shi ra'ufun mai yawan tausayi ne aka ce ra'afa wato tausayi ne tsakanin sa da rahama akwai khususi da umumi ta wani bangare rahama tafi ta wani bangare ra'afa tafi ana cewa ra'afa ana cewa ra'afa ana cewa rafa bi ibdalil hamzati shine ra'ufun kuma ana cewa ra'ufun ra'ufun kamar yadda shu'uba shu'uba da Abu Amr al-Basri da Hamza da Zai suka karanta a cikin Qur'ani ko ina inna Allaha ra'ufun bil ibad kula ra'ufun bil ibad la ra'ufun sun karanta shi ba tare da wau ba saboda wannan wau din janwau aka rubuta a rasu ba janwau ka san duk inda kaga ka sa ja to babu abin da kai ka jona kayanka masu rubutun Qur'ani sun sani ai in kaga ja ko liftara kai ka sa kayanka eh saboda kada a ce ka ƙara wani abu a cikin Qur'ani ka jona wannan to irin wannan ne domin me saboda kira'o'i guda biyu lahaja lugha guda biyun su bayyana ra'ufun da ra'ufun harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ko harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kira'o'i guda biyu mutawatirai shine ra'ufun idza alwa zamanu bi rifqihi yace idan zamani ya karkatar da saukin sa zamani ya karkatar da saukin sa to shi manzo sallama a lokacin shi ne yawan tausasawa ne ma'ana idan mutane suka shiga cikin kunci zamani ya juya wa mutane baya suka shiga kunci to a lokacin ne zaka san manzon Allah ashe mai tausayi ne domin haka shi baya so ya ga mai yagaggen kaya ma ba irin mu bane shi eh yanzu cikin nan inda wani ya zo da riga ya gaggi da ganin sa ka san akwai alamun talauci anan shi ba karatun nan ma ba zai yi yin sa ba idan sa zai ja fuskan sa zai canja har sahabban manzo sallama za su gane su ce waye gani ne yanzu dinga neman mai karamin kalfi a ciki sai a ce to watakila wannan ya gani wannan ya ce na baka rakuri wannan ya ce na baka kaza wannan sai iston sai fara fara ya dinga faskaka sai ya ga wannan mutum ya zama tutas yayi normal tukuna hankalinsa zai dawo ya ce wannan hadisi da yawa sun zo akan wannan to shi yasa yace idan zamani juya maka baya to a lokacin ne shi zai kasance ra'ufun shi ne yawan tausayawa yanzu ko hadisin sallah lokacin kutuba juma'a ba da yawa ana kafa hujja da hadisin hal salaita rak'ataini qala la kun fasalli rak'ataini ba ana kafa hujja da wannan hadisi cewa idan limami yana kutuba za a iya yin nafila to ashe hadisin yana da sababi sababin sa shine kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito da khala rajulun ala hay'atin bazza wani mutum ya shigo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin khutuba ya shigo buzu da yunwa a kanjine rigunan sa ayyaki ya shigo masallaci manzo yana yin khutuba su sabon manzo ba su ganshi ba to shine sai ya ce da mutumin hal sallaita rak'ataini sai ya ce la sai ya ce kun fa salli rak'ataini abin da yasa yace ya tashi yayi sallar raka'a biyun nan so yake mutane su ga halin da yake ciki so yake mutane su ga halin da yake ciki to da zaran an gama sallah dama su sun san mutun irin wannan idan yazo manzo Allah hankalinsa baya kunciya sai an wadata shi so yake su gane shi saboda haka ne yace ya tashi yayi sallar raka'a guda biyu domin baya daga cikin al'adan su su yi sallah manzo yana yin kutuba a manzo Allah yana kutuba zaka zauna kai raka'a me zaka yi ta raka'a to wannan shine dalili fa dake ba a jam'in alfazu kamar yadda ba a sanin ingancin hadisi sai an yi jam'in turuk din hadisi haka nan ba a sanin fiqhun hadisi sai an tara lafuzzukan sa gaba daya. Ibn Arabi ne ya tara lafuzzukan wannan hadisin gaba daya, ya samu wannan lafazi, yace to ga sababin da ya sa manzon Allah yace da wannan mutumin ya tashi ya raka guda biyu. To saboda haka ne yace jawabi shine yawan kyauta ne. Iza darral ghamamu bi wajhihi, idan ga jimare yayi rowan ruwan saman sa, shine fataral wadqa yakhruju min khilalihi, wadqu shine ruwan sama. Idan ga jimare gagajimare a hade, amma yake zubar da ruwan saman sa yayi rowa, banna shine ma'ana bakhila, yayi rowa kenan. To shi a lokacin shine yawan kyauta ne. Fa fi kaffihi baharun nada'a, tafin hannunsa akwai kogi na kyauta. Ya tamawwaju wannan kogin saboda yawansa yana kunfa, kogin yana kunfa, yana kunfa. Wannan yana ishara ne da cewa manzulin sallama ya taba shayar da mutane 1,500 da ruwan tsakanin yasunsa, kamar yadda abai atu ridwan riwaya ta inganta, yayi haka ba ruwa mutane 2,500 ko 2,400 da raƙuman su da dabbobin su da ruwan da yake fita fa kamar fofo tsakanin yasunsa, duk su da dabbobin su sai da suka sha suka koki. Kaga wannan ai hannun nashi ya wuce kogin mai, ya wuce kogin mai. To zamu tsaya a nan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima qul wal khatim lima nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Khalifa zai mana addu'a.